Sashin Hausa na Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Har yanzu Baba Yako makirri ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 3 ga watan Yuni shekarar 2023. Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ma muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ya shirya zai gabatar. Akwai kuma labaran wasanni na ƙarshen mako. To amma kafin nan, da Mahmud Kwari da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da dare, ga kuma cikakkun labaru. Bangarorin da ke fada da juna sun ci gaba da cillawar koki a cikin Khartoum babban birnin Sudan a jiya Juma'a. A nan guda kuma Amurka ta sanya wa kasar takunkumi biyo bayan karewar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin bangarorin biyu wadda Amurka da Saudi Arabia suka jagoranta. Gano sun ce an cilla makaman artillery a sassan gabashin Khartoum a kusa da gidan talabijin na kasar, kamar yadda aka kai hare-hare a birnin Omdurman. Yanzu haka dai kimanin makonni 7 kenan sojojin gwamnati na gwabzawa da dakarun sa kai na RSF a birnin na Khartoum da kuma wasu sassa na lardin Darfur, duk wadda yunkurin samar da yanayin tsagaita wuta domin ayyukan jin kai su gudana kamar yadda aka tsara. Dindindin sojojin kasar ta Sudan ta sanar da samar da karin dakaru daga wasu yankuna na kasar domin tallafawa mayakanta da ke filin daga a Khartoum da kewaye. Wani mai sharhi kan al'amuran tsaro Khalid Khair ya ce akwai yiwuwar sojojin gwamnati su kaddamar da gagarumin farmaki domin kawar da mayakan kungiyar RSF daga titinan birnin Khartoum. Kididai Amurka ta sanar da yunkurin sanya takunkumi akan bangarorin biyu, tana mai dora alhakin zubda jinin bil'adama a wuyansu. Yanzu haka dai Washington ta sanya manyan kamfanonin sarrafa makamai na rundunar sojojin Sudan a jerin kamfanonin da aka haramta mu'amala da su, wato Sudanese Industry System da kuma Sudan Master Technology. Kazalika hukumomin na Amurka sun sanya makamancin wannan takunkumi akan kamfanin hada-hadar kwal na Al Junaid da takwaransa na Trade of General Trading, mallakar commander na RSF da iyalansa, wato Muhammad Hamdan Daglo. Sashin tattara bayanan sirri na ma'aikatar tsaro ta Burtaniya ya faɗa yau Asabar cewa dakarun na musamman na Rasha na ƙara samun ƙarfi a birnin Bakhmut a ƙoƙarin da Rasha ke yi na ƙwace birnin daga Ukraine. Sashen wadda ke fitar da rahoton yau da kullum game da mamayen da Rasha ke yi wa Ukraine ya ce akwai yiwuwar nan gaba kaɗan mayakan cewa Ukraine za ta yi galaba a yaƙin da suke fafatawa da Rasha. A yau Asabar, wasu sojojin Isra'ila sun rasa rayukansu yayin musayar wuta tsakaninsu da jami'an tsaro na ƙasar Masar a kan iyakar ƙasashen biyu ta ɓangaren kudanci. Lieutenant Colonel Richard Hedge, kakakin rundunar sojojin Isra'ila wanda ya tabbatar da hakan, ya ce al'amarin ya faru ne yayin da sojojin ke ƙoƙarin daƙile yunkurin masu safarar miyagun ƙwayoyi da ke ƙoƙarin tsallaka kan iyaka. Su ma hukumomin tsaro na Masar sun tabbatar da mutuwar guda daga cikin jami'an tsaron ƙasar da ke aikin tabbatar da doka da oda a kan iyakar. Rundunar sojin Masar ta ce jami'in nata ya rasa ransa ne lokacin da yake farautar masu safarar miyagun ƙwayoyi, inda suka yi musayar wuta da dakarun sojojin na Isra'ila. Sai dai kakakin na rundunar Isra'ila ya ce an fara gudanar da bincike kan lamarin bisa cikakken haɗin kai da goyon bayan rundunar sojin Masar. Wannan shine dai karin farko da aka samu irin wannan karin batta tsakanin sojojin ƙasashen biyu da ke aikin tsaron kan iyaka cikin fiye da shekaru 20 da suka gabata. Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar an kammala taron masu rajin muhalli da yaƙi da ababen da ke gurɓata shi a birnin Paris na Faransa. A ƙarshen taron an cimma shawarwari kan samar da wani daftari da zai ƙunshi yarjejeniyar bunƙasa muhalli da kare shi da ake sa ran ƙasashen duniya za su rattaba wa hannu. bayan shafe kwanaki biyar suna muhawara da tattaunawa malata taron daga kungiyoyin rajin muhalli daga sassan duniya sun amince da gabatar da daftarin a gaban wakilan kasashe 175 da za su halarci taro na gaba akan wannan batu a birnin Nairobi na kasar Kenya wanda zai wakana a watan Nuwamba bana. Jyoti Mofor Philip da ke zaman sakataren zartarwa na kwamitin ƙasa da ƙasa kan yaƙi da ababen gurɓata muhalli ya faɗa wa muryar Amurka cewa tilas ne mu daƙile yaɗuwar ababen da ke barazana ga muhalli da gurɓata shi. Abu ne mai yiwuwa kuma za mu iya domin ba ma son ganin ababen da ke gurɓata mana birane da tafkunanmu da ƙoramanmu da sauran sassa na muhallinmu. Kwamandan rundunar mayakan ruwa ta ƙasar Iran ya ce ƙasarsa da Saudi Arabia da wasu ƙasashe guda uku na yankin Larabawa na shirin samar da wata rundunar ƙawance ta haɗin gwiwa da za ta ƙunshi mayakan ƙasashen India da Pakistan. Kafofin labarai na ƙasar sun ruwaito Shahram Irani na cewa ƙasashen yankin sun lura cewa haɗin kai da junansu shi ne zai ba da tsaro da ake muradi a yankin. Sai dai bai yi ƙarin bayani ba dangane da fasali da kuma yadda rundunar ƙawancen za ta kasance, amma ya ce za a kafa ta ne nan ba da jimawa ba. Masu kula da lamura sun ce hakan na daga matakan da Iran ke ɗauka na ƙoƙarin farfaɗo da alaƙata da ƙasashen Larabawa, inda a watan Maris da ya gabata Iran ɗin ta kawo ƙarshen tsamin dangantaka da ke tsakaninta da Saudi Arabia. Kwamandan mayakan rundunar na Iran Shahram ya ce rundunar ƙawancen da za a kafa za ta ƙunshi ƙasashen Bahrain da United Arab Emirates da Qatar da Iraki da Pakistan da kuma India.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe Ibrahim Kalmasi Garba ya gabatar mana shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Wai shin wane dalili ne yasa wasu kasashen waje kamar su Japan da sauran kasashe na yankin Turai ake yawan fuskantar girgizar ƙasa sabanin wasu kasashenmu na Afirka kamar Najeriya, Nijar, Kamaru da Chad da dai sauransu inda ba a fuskantar wannan matsalar? Su da suke fuskantar wannan matsalar me ke janyo musu ita, mu kuma da bamu fuskantar ta menene ya sanya hakan, kuma wani mataki ya dace mu dauka don gudun fadawa matsalar? Masu tambaya Sanusi Madattai da Magara da Isuhu Makeri Madattai. To idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na saurare, ga kashi na farko na ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samu muku daga Profesan Geografiya Abubakar Sadiq na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola Adamawa Najeriya, wanda ya ce
girgiza ƙasa dai abu ne wanda yana faruwa a sassan duniya gabaki ɗaya, ko ta ina yana iya faruwa, kuma yana iya ya faru a doron ƙasa, kuma yana iya faruwa a cikin ruwa musamman manyan tekuna na duniya. So ka gani abu ne wanda yana iya faruwa ko ina. Abinda yake haddasa girgizar ƙasa, wato girgizar ƙasa kaman taguwa ne wanda ake samu a ƙasa, wanda idan hakan ya faru yana iya ya kawo matsaloli iri-iri a bayan ƙasa, musamman idan ta faru a bayan ƙasa ne. In kuma ta faru a ruwa yana iya ya faru ya kare a cikin ruwan ma ba tare da an san ta faru ba ma, amma mafi yawa wanda aka fi gane da wanda kuma ya fi barnatawa shi ne wanda yake faruwa a doron ƙasa. Abin da yake haddasa girgizar ƙasa zan iya ce abu guda biyu ne. Na farko akwai abun da ilimin kimiyya yake cewa natural happenings or natural occurrence, wanda haka dai ikon Allah ne dai kawai sai ya sa shi ya faru. Kuma Allah yana yin shi ne saboda yana da wani niyya na kikiro waɗansu me za a fada mountains kaman me a Hausa kenan kaman mountains so in yana da bukata wa'ansu sabbin mountains su kasance a bayan kasa yakan iya ya sa wancan ta dalilin sai ka gani sabbin abin nan daga kasa daga tsantsakiyar kasa sai ta kullo bayan kasa wanda yake fitowa kaman zafi wuta anda ake ce masa magma idan ya samu ya fito daga karkashin kasa ta wancan bangare tsaguna girgizan kasan so sai ka gani an samu wani sabon mountain building process din kenan so idan ya faro Allah ya faro ne naturally saboda Allah yana da wani manufa da yake so ya fito da wayansu sabbin abin na mountains a bayan kasa sannan bayan hakan kuma zan zo kan yanda yake faruwa daya duk bayan daya sannan na biyun shi kuma wanda mukan ce yana iya faruwa ba tare da haka Allah ya shirya ba za a ya ce man made artificial shi kuma artificial din yana faruwa ne kaman abinda turanci na fada overboarding overboarding kaman nauyi a bayan kasa nauyin kuma dan adam ne yake haddasa shi ya Allah a wurin yawan abubuwan hawa akan kasa yana iya kawo girgizan kasa ko kuwa yawan gina-gina irin manyan gina-gina bene akan bene bene akan bene a cikin koso a wuri daya idan hakan ya faru to yana iya kasance girgizan kasa ya faru to kaga ni yanzu tana da bangare biyu akwai wanda natural akwai wanda kuma ya kasance sanadiyan ayyukan yan adam a bayan kasa to zamu dauki daya bayan daya mu duk mai sauraro ya gane mai kyau yanayin yanda natural wanda yin Allah ne yake faruwa din shine ainihin duniyar kasan mu din nan tana motsi tana tafiya tana tafiya sannan tafiyan da take din nan ainihin kain da kake a waje a doron kasan ba za ka gane da wannan tafiyan ba saboda tafiyan ne yana faruwa a tsakiyar kasa kasa duniyar kasan da muke a waje a saman shi din nan cikin ta ta kasu kashi uku akwai waje-waje inda dan adam da sauran rayuwa ke rayuwa shi ana ce mata cross shine waje-wajen kenan sannan kuma a kasa da wannan cross da akwai wani bangare kuma wanda ake ce da ita mantle sannan can ciki-ciki kasa akwai wanda ake ce da ita core to sannan tafiya ne wanda yake kasancewa shi wannan mantle din na waje-waje wannan cross na waje-waje din inda dan adam ke rayuwarsa shine yake motsi akan na tsakiyan sannan can ciki-ciki din yana nan a tsaye ne a wuri daya but sai ya kasance tsakiyar ne yake zamanto kaman lubrication kaman mai da yake sa na wajen yana motsi a bayan na can ciki din ina iya baka misali dun mai sauraro ya gane mai kyau akwai Boris wanda ake amfani da shi ko abun hawa machine ko keke in zaka ga Boris tana da huji guda uku ne akwai na waje akwai yayan bola a tsakani sannan akwai wani rami a can tsakiya so idan da za a ce zaka saka hannunka a cikin rami na tsakiya na Boris din nan sai ka tankure shi sosai wanda ba zai motsi ba in kan motsa na waje din zaka ga na waje yana motsuwa yana juyawa da taimako wannan yayan bol din nan to kusan abu daya ne yake faruwa da abin da yake motsin kasa kenan shi wannan yayan bol din nan inda yayan bol din nan ya kasance kamar shine mantle din wanda yana nan kamar dan ruwa-ruwa sannan wajen sannan wajen yayan bol din shi yake zamanto kamar doron kasan da muke zaunan nan to zaka duba doron kasan ne yake juyawa kamar yanda yayan wancan abu na Boris na wajen yake juyawa akan na ciki da taimako wannan yayan bol din nan to haka motsin kasan da yake yi so a wani lokaci garin motsin da kasan nan take yi zata zo wani wajen da ake ce mata zone of weakness wurin ya zamanto kamar bai da karfi kamar sauran wasu wurare kuma yi wannan ikon Allah ne saboda idan akwai wannan girgizan kasan abubuwan da suke can cikin kasa sukan iya su fito ta waje ta wannan wurin da ake ce masa zone of weakness din a wasu wurare ake ce musu zone of fault ka gane a fracture line so dukturanci ne abu guda daya ake nufi to amma dai wannan Allah ya shi da manufa ne so yayin da wannan kasan na motsi yadda take tafiyanta a cikin motsi din takan zo wannan wuraren da ake ce zone of weakness ko kuwa zone of fracture din to idan ta zo zone wannan fracture din nan nauyin da yake bayan kasa din sai ya sa wancan zone din ba zai ya dauki nauyin kasan ba sai ka ga tire breaking idan tire breaking to abubuwa suna dry kamar su ma'adinan da suke can cikin kasa din to sukan iya samu su bullo daga dama suna zaune a wurin a matsayin su zafi suna nan zafi ana ce molten magma suka samu hanya suka iya fitowa ta wurin to kagan wannan ya faru saboda akwai ma'ana akwai manufa na yin wani abun da yake boye can cikin kasa ya samu ya fito hauro ya fito waje har jama'a su amfana da shi to wannan yin Allah ne to na biyun shine kamar yanda nace dan adam yana iya haddasawa yawan nauyi kuma a bayan kasa tunda nace maka akwai wancan zone of fracture zone of weakness din haka kuma idan loadi yayi ma kasan doron kasa din yawa yanda yake motsi da wannan loadin da yayi mata yawa din idan ta zo akan wannan zone din shi kuma ma tana iya sa ta zo ba za ta yi supporting wannan nauyin ba sai ya zama to an samu wancan fracture din an samu farkewa din a wancan wurin to zai bada dama girgiza kasa ya faru to kaga wannan kuma dan adam yana iya haddasawa to menene yake faruwa kasancewa waɗansu wurare a duniya ba su samu shi a yanzu kamar yanda na faɗa waɗansu wurare ba su samu shi kuma ba a yi tsammani za su same shi ba ma Samsung ya riga ya faru a da a baya ya wuce wato sun shiga abin da ake faɗa dormant extinct stage sun samu sun shiga extinct stage kamar su riga sun expire ba za a sake yin su ba an yi su a baya ba za a sake a wurin ba wannan lokacin ya riga ya wuce so ba za a sake yin su ba ya wuce so saboda yana da alaka da yadda wannan mountain building process din yake faruwa mountain building process din yana da stages yana da hawa-hawa farkon stage din da shi ne wanda ya riga ya faru shekaru miliyoyin abin da suka gabata kuma ya faru ne mafi yawa a kasashen turawa kamar su area da ake ce musu alpine region wanda sanadiyan haka din ya haddasa da waɗansu tsaunukan da aka samu a wancan ɓangaren kamar su Himalayas su Andes su Rockies wannan suna yin duwatsu ne wanda suka faru farko yadda aka yi kasa to wayannan irin wuraren nan saboda kasancewa nasu mountain building process ne stage din ya riga ya wuce to ba za su samu alaka da girgizan kasa ta ya riga ya wuce a nasu sai kuma aka zo stage na biyu wanda ya faru a mafi yawa a wannan stage na biyu wannan second order process din ya faru a mafi yawa kasashen Africa ne su suka fama da mountain building nasu so wayannan taunukan da kake gani a kasashen Africa mafi yawan su sun faru ne a lokacin da second order stage din kuma sun fama da girgizan kasan su a wancan lokacin yayin da ake kokarin gina musu duwatsu da su taunuka din to shi ma wancan stage din ya wuce sai kuma aka shiga stage na uku yanzu third stage mountain building process shine yanzu wuraren da yake a girgizan kasa na faruwa sukan samu sabbin tsaunuka wanda yake fitowa ta bangaren volcanic eruption din so wuraren da suka fi fuskanta irin wannan yanzu shine mafi yawa wuraren kasashen Asia sune suke fama da wannan din yanzu to su ma idan tafiya za su zo su passing wannan stage din su kuma su wuce sai dai ya tafi wani bangare kuma daban to amma girgizan kasa kamar yanda na faɗa yana da alaka ne da natural happenings abinda Allah ya nufa zai faru saboda duniya kawo an su halittunsa a bayan kasa wanda da babu su suna can cikin kasa shine wayannan duwatsun da muke da sauraron taunukan da muke gani duka a bayan kasa yanzu haka yake faruwa kuma a lokacin da yake faruwa suna tattare da girgizan kasa shine abinda yake faruwa sai dai tambayan sa na biyu yake cewa to munda abun yake faruwa wani mataki zamu yi mu doka akwai matakan da za a iya doka abinda wanda aka ce Allah ne ya yi shi da yana da wuya ka dauki mataki akan shi amma akwai dan gyaran da zaka yi kai na shiryawa idan hakan ya faru ko da zai faru ba zai kawo maka illa mai yawa har ya haddasa maka asara da yawa ba saboda waɗannan abubuwan ba za su faru ba mala salihu sai su nuna alama za su faru so a sai tunda suna da alama ai sai mu yi la'akari da wannan alamun da suke nuna wa
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin wannan tambayar. Yanzu a madadin wanda ke ansa mana tambayoyin Professor Abubakar Sadiq na Jami'ar Modibbo Adama da ke jihar Adamawa, Najeriya, da wakilinmu Muhammad Salisu Garba da producermu Salaman Abu da injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Kuma da la'agaida Ibrahim Kalmasi Garba. Yanzu kuma wato wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kafin mu ci gaba ga wannan wakar sai a shakata da ita.
Adakai mu
Fatuma Dalla da fatan an shakata da wannan waka. Yanzu ko ga Salim Salado da shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Inter Miami ta kori kocin ta bayan rashin nasara a wasanni 10 da ya jagoranta kungiyar kwallon kafa ta Inter Miami a League din Amurka na MLS ta sanar da sallamar kocin ta Philip Neville daga bakin aiki sakamakon rashin nasara a wasanni 10 cikin wasanni 13 da ya jagoranta a wannan kakar. Cristiano Ronaldo ya sake musanta zargin da wata mata ta yi masa na cin zarafinta a hanyar fyaɗe a wani hotel din Las Vegas dake Amurka a shekara ta 2019 cikin sakon da ya wallafa a shafinsa na Twitter. Ronaldo ya jaddada cewar zargin da ake masa ƙarya ce kawai da neman bata masa suna dan wasan. Ya kuma bayyana fyaɗe a matsayin mummunar aiki da ba zai taba goyon bayan mai aikatawa ba. Messi na shirin sanar da makomarsa a kowane lokaci daga yanzu. Sa'o'i kalilan daga yanzu ake sa ran tauraron dan wasan Argentina da ya lashe kofin duniya Lionel Messi ya sanar da matsayarsa kan kungiyar da zai koma da Kaleda lura da yadda kontragin da ke tsakaninsa da PSG ya kawo ƙarshe ba tare da rashin sabuntawa ba. Sai dai abu ne mai wuya inda dan wasan zai iya komawa ya iya zama a Barcelona. Barcelona na gab da sayan Gundogan, Arsenal kuwa ta daidaita da Rich. Captain din Manchester City Lucas Gundogan na gab da komawa Barcelona inda kontragin sa ya kare a wannan kakar, inda kungiyar ta La Liga ke shirin gwangwaje dan wasan mai shekaru 30 da biyu da kontragin shekaru uku. Chelsea na bukatan euro miliyan 35 akan dan wasan ta Mateo Kovacic mai shekaru 29 wanda Manchester City ke zawarci. Ita kuwa Arsenal ta amince da rajejeniyar sayan dan wasan West Ham Declan Rich mai shekaru 24, amma Bayern Munich bata hakura ba da farautar Rich bayan wata ganawa da suka yi da shi a London. Kungiyar ta Jamus na shirin gabatar masa da tayi mai tsoka. Manchester City ta yi nasarar ci 2-1 akan Manchester United a wasansu na ƙarshe tsakanin Manchester City da Manchester United din a gasar FA Cup, lamarin da ya sanya Manchester City ta yi nasara ci 2-1 akan Manchester United. Hakan na nuni da cewa Manchester City ce ta dauki kofin FA Cup na bana tsakanin su da Manchester United. Yanzu kuwa sai bangaren wasannin gargajiya inda ake gwabza dambe naira miliyan 1 a jihar Kano a dandalin wasan dambe na Ado Bayero, inda aka gwabza dambe tsakanin kaddaran dan gunza daga bangaren arewa da kuma dan bakude daga bangaren kudu. Aka tashi babu kisa sai kuma garkuwan Ebola daga bangaren kudu da kuma dan Jamilu a bangaren arewa, shi ma aka yi canjarar zai babu kisa. An ko ci gaba da damben inda dogon inna da bangaren arewa da kuma bahagun Ali Kawuji a bangaren gurmada nan ma aka tashi canjarar babu kisa. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Yola a Nigeria.
Tuma da la'agai da Lado Salisu Garba. Yanzu ko agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 4 kenan da minti 56 na yamma. Kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sakon.
Wasanni a takaice.
Muna kawo muku labaran wasanni daban-daban daga yankuna daban-daban na duniya. Kwallon kafa. Zarika ruga, kwallon kwando har da taraga, kokawa da dandan zamani da na gargajiya.
Wanda bai ga dambin shago bana da sauran kallo mutun yana.
Kama daga matakin cikin gida da na ƙasa har ya zuwa na ƙasa da ƙasa. Wasu lokutan har ma da ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan wasanni da kungiyoyi zagar ranku.
Irin kamar club irin Watford a ce ta ci mu 4-1, abu ne abun kunya kuma dama.
Kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a shirye-shiryenmu na karfe 9:30 na dare daga ranakun Litinin zuwa Asabar na kowane mako.
To ba dalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe, wato labarai amma a takaice.
Bangarorin da ke fada da juna sun ci gaba da cilla rokoki a cikin kartin babban birnin Sudan a jiya Juma'a. A nan guda kuma Amurka ta sanya wa kasar takunkumi biyo bayan karewar rijejeniyar tsagaita wuta tsakanin bangarorin biyu wadda Amurkan da Saudi Arabia suka jagoranta. gane sun ce an cilla makaman artillery a sassan gabashin Khartoum a kusa da gidan talabijin na kasar kamar yadda aka kai hare-hare a birnin Omdurman. Yanzu aka dai kimanin makonni 7 kenan sojojin gwamnati na gwabzawa da dakarun sa kai na RSF a birnin na Khartoum da kuma wasu sassa na lardin Darfur, duk wa da yunkurin samar da yanayin tsagaita wuta domin ayyukan jin kai su gudana kamar yadda aka tsara. Sashin tattara bayanan sirri na ma'aikatar tsaro ta Burtaniya ya faɗa yau Asabar cewa dakarun na musamman na Rasha na ƙara samun ƙarfi a birnin Bakhmut a ƙoƙarin da Rasha ke yi na ƙwace birnin daga Ukraine. Sashen wadda ke fitar da rahoton yau da kullum game da mamayen da Rasha ke yi wa Ukraine ya ce akwai yiwuwar nan gaba kaɗan mayakan na Rasha a birnin su ƙara ƙaimi domin tinkarar ƙalubalen da suke fuskanta a birnin. Anu guda kuma shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa jiya Juma'a cewa shigar ƙasarsa ƙungiyar dakaru ta NATO ka iya tabbatar da tsaro ga Ukraine, amma ya lura cewa yin haka ba abu ne mai yiwuwa ba gabanin kawo ƙarshen yakin da suke gwabzawa da Rasha. A yau Asabar wasu sojojin Isra'ila sun rasa rayukansu yayin musayar wuta tsakaninsu da jami'an tsaro na ƙasar Masar akan iyakar ƙasashen biyu ta ɓangaren kudanci. Lieutenant Colonel Richard Hage, kakakin rundunar sojojin Isra'ila wanda ya tabbatar da hakan, ya ce al'amarin ya faru ne yayin da sojojin ke kokarin dakile yunkurin masu safar miyagun kwayoyi da ke kokarin tsallaka kan iyaka.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki da suka taya ni gabatar da shirin, da kuma Dadi Balawe da ya hada shirin tare da bada umarni, da ma injiniyan Mr. Charleston. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC. Nake muku fatan alheri. Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.
Afrique, les infos à Washington.
Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Il sonne 21h en temps universel, 17h à Washington. Alexandrine Rollognon de retour à ce micro. En Afrique du Sud, l'Alliance démocratique, principale partie de l'opposition, demande la démission ou le renvoi du ministre de la police. Le parti l'accuse de ne pas avoir réussi à endiguer ce qu'il appelle les crimes commis dans tout le pays, qui selon lui échappent à tout contrôle. Le dernier rapport de la police sur la criminalité indique que près de 3 personnes sont tuées toutes les heures. Il indique également que le nombre de meurtres a augmenté de 3,4% par rapport à l'année dernière. Rejetant la demande de démission, Betty Chele a déclaré que la situation générale s'améliorait. Sierra Leone, le principal parti d'opposition, est